Mansa. I go to the chow. Inspector Kurigini, yo ya musu wayo. Manager da ya dau city, yace yau zai kashe macho. Jama'a suka cece shi, aka sa aka santo shi. Officer da ya kamo su, yace yau ko kudi ko arabare ni. Shi yasa aka sa sakata, jaraba. Za a fara fada, wai kar ku raba, in kun so ku gwada. Za ku gane jagwal politics na karkata kai da na gangan sannan ya karbi dan saraba sai ya ja gefe na ji didi ne wai a kai shi sharatin ya canza dala sun makara
sai sabon shekara
mun ji shiru ya ba magana
ba wani sabon fitina
to gaya ne babu miya
an bar zancen su jiya
sun gode sun canza kala ce wa driver ya canza giya
audi giya
sun makara
sai sabon shekara
mun ji shiru ya ba magana
ba wani sabon fitina
to gaya ne babu miya
an bar zancen su jiya
sun gode sun canza kala ce wa driver ya canza giya
audi giya
ci adale people officer muke tare da su kan ka zo kusa
yace to be mu station ka bayyana tunda na ga kafi ni sanin aiki na dan iska shiga mota
haba officer why all the verbal attack I'm just a witness and I'm trying to show you the facts. So Oga, you need to relax.
Officer,
Officer,
Amu de Muraba, Uncle Bernie, Nakaika Citation, Gundi P.O. Wallahi, Yose Kagani, Jabal
Politics, and Akarkata Kai, Janaga, Gangs, and then Yaka Pitan Saraba, Segaja Givi, Nechidi Dini, We Akaishi Sharatin, Yachanda Dala, Sumakara.
Sai sabon shekara
mun ji shiru ya ba magana
ba wani sabon fitina
to gaya ne babu miya
an bar zancen su jiya
sun gode sun canza kala ce wa driver ya canza giya
audi giya
sun makara
sai sabon shekara
mun ji shiru ya ba magana
ba wani sabon fitina
to gaya ne babu miya
an bar zancen su jiya
sun gode sun canza kala ce wa driver ya canza giya
audi giya.